poser une question.
Les gens attendent toujours. Les Congolais me dérangent toujours quand je parle.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2024. Bayan an sha labaran duniya za a saurari ra'ayoyin wasu ƴan kasar Ghana mazauna Najeriya akan fatar da suke da shi akan zaben da za a gudanar a kasar gobe. Sai kuma shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina Kaina akan gabatar a duk ranar Juma'a. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da ke cin muku tuwo a kwarya. Kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jama'a assalamu alaikum da fatan ayyana lafiya ga labaran duniya. Shugaban jam'iyyar People Power Party PPP mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyen bayan dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk Yeol, wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya, wanda masu sirri suka ce an ƙara samun damar tsige Yoon saboda gazawar da yana yunkurin ayyana dokar ta ɓace ta soji. A wani taron jam'iyyar a yau Juma'a, shugaban jam'iyyar PPP Han Dong-hoon ya yi kira da a gaggauta dakatar da ayyukan Yoon. Yana mai nuni da sabbin hujjojin da aka bayyana da ke nuna cewa Yoon ya yi yunkurin yin amfani da hukumomin leken asiri wajen kama fitattun 'yan majalisar dokoki, yana mai zarginsu da kasancewa masu adawa da sojojin ƙasar. Shugaba Yoon bai amince da dokar ta ɓacin ba bisa ka'ida ba, kuma ba kuskure ba ce. Idan shugaba Yoon ya ci gaba da gudanar da ayyukansa, akwai gagarumin haɗarin sake aukuwar irin waɗannan munanan ayyuka, wanda zai iya haifar da babbar barazana ga jam'iyyar Koriya da kuma jama'arta, in ji Han. Wasu jerin naurukan da aka samu a kwalwa da wasu munanan cututtukan da suka shafi ɗaruruwan jami'an diflomasiyya da jami'an leken asirin Amurka. Kusan aikin wani abokan gaba ne na Amurka, a cewar wani sabon rahoto da 'yan majalisar dokokin kasar suka fitar. Waɗanda suka zargi hukumomin leken asirin Amurka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya. Cututtukan waɗanda aka fi sani da Havana syndrome, amma waɗanda gwamnatin Amurka ta kira abubuwan da suka faru na rashin lafiya, an fara ba da rahoto a bainar jama'a tsakanin jami'an diflomasiyya da sauran ma'aikata a ofishin jakarancin Amurka a birnin Havana na ƙasar Cuba a cikin shekarar 2016. Alamun sun hada tashin zuciya da amai da ciwon kai mai ratsa jiki da matsalolin kwakwalwa, inda aka samu rahotannin faruwar lamarin a Rasha da China da Poland da kuma Austria da kuma Amurka. A watan Maris na shekarar 2023, hukumomin leken asiri sun kammala cewa duk da wasu zato na farko, cututtukan da wuya wani makin Amurka ne ya haifar da su. Yau Juma'a, wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta amince da wata doka da za ta iya kaiwa ga haramta TikTok a cikin 'yan watanni kaɗan, inda ta yi kakkausar suka ga shahararren dandalin sada zumunta a yayin da take fafutukar ganin ta ci gaba da wanzuwa a kotun ɗaukar ƙara ta Amurka. Kotun ɗaukar ƙara ta gundumar Columbia ta yanke hukuncin cewa dokar, wacce ke buƙatar TikTok ta karya alaƙa da kamfanin iyayenta na ByteDance da China, ko kuma ta dakatar da ita a tsakiyar watan Janairu, ta kasance cikin tsarin mulki, lamarin da ke kalubalanta ikirarin TikTok cewa dokar ta saba gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulki kuma ba ta bisa ka'ida. TikTok da ByteDance cikinsu ana sa ran za su ɗaukar ƙara zuwa kotun koli. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun rikicin masarautar Kano na ci gaba da ɗaukar sabon salo, inda a yau Juma'a jami'an tsaro suka yi wa babban gidan sarkin Kano da ke cikin gari ƙawanya. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon hukuncin kotun ɗaukar ƙara ta Abuja dangane da takaddamar da ake tsakanin sarakunan Kano biyu da kuma gwamnatin jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwadi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Dimbin jami'an ƴan sanda da na farin kaya ne suka yi cincirindo a cikin gidan sarkin tare da yi masa kawanya kuma suka katse dukkanin harkokin shige da ficen jama'a a fadar ta Kano. Rahotanni sun ce hatta shi kansa Sarki Sanusi sun hana shi fitowa ko da fada ne. Zuwa lokacin hada wannan rahoto, jami'an tsaron ba su fitar da sanarwa kan dalilan daukar wannan mataki ba. Sai dai al'amarin ya zo ne a daidai ranar da Sarki Muhammadu Sanusi na biyu zai jagoranci taron bikin bada sandar kama aiki ga Alhaji Munir Sanusi, sabon hakimin da sarkin ya nada a gundumar Bichi wacce ke cikin jerin masarautu biyar da gwamnatin jihar Kano ta ce ta rusa a farkon wannan shekara ta 2024. Sai dai sakataren gwamnatin jihar ta Kano Dr. Abdullahi Baffa Bichi na cewa
wasu tsirarin mutane ne da suke da Abuja take kokarin ta daure musu gindi suke so dole sai sun tada zauna tsaye a jihar Kano. Martaba sarki ya ziyarci hakimin sa kasassa Gomban Kano hakimin Bichi zai raka shi kasassa kuma zai sallar Juma'a garin Bichi a masallacin Juma'a na Bichi kuma zai yi zikirin Juma'a ma a masallacin Juma'a na Bichi. Yau da safinin da ya gayyace mu je mu raka shi zai kiran kai hakimin sa kasassa da wannan abun ban mamaki na ƴan sanda sun zo sun ce ba za a je ba. To mun tambaya saboda me ba za a je ba, suka ce kuma umarni aka ba su daga sama. So idan sun ce umarni aka ba su daga sama babu wata sama za ta ba wa ƴan sanda umarni in ba gwamnatin tarayya ba.
Rahotanni na nuni da cewa nan da kimanin makonni biyu masu zuwa ne ake sa ran kotun ɗaukar ƙarar ta Abuja za ta yanke hukunci a kan wannan dambarwa ta gidan sarautar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaidar Sir Filu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ga rahotonmu. Yayin da ake shirin fitarin rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar Ghana gobe 7 ga watan Disamba, wasu 'yan ƙasar Ghana mazauna Najeriya na ci gaba da bayyana fatarsu. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A yayin da zaben shugaban kasar Ghana yake kusantowa, ƴan kasar Ghana mazauna Najeriya suna ci gaba da bayyana fatan su.
Sunana Musa Kallam, sarkin ƴan Ghana a Oyo State, Ibadan. To alhamdulillah, fatan mu lafiya, Allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya. Abinda muke fata kenan, da mu Ghana abinda muke roko Ghana, Allah kawo mana zaman lafiya, kar Allah sa mu samu musiba, tuntunu Allah kiyaye duk kuma duniya duk inda akwai fitina Allah ka yayi, Allah ka sa zauna lafiya.
To duk wanda ya ci shugaban kasa a Ghana a cikin ƴan takar karun Ghana duka me kuke son ku gani?
Wallahi alhamdulillah muna son alheri, duk wanda yace Allah ya bashi muna maraba da son shi, Allah ya sa ya taimake mu ya mana abu mai kyau.
A Ghana idan aka yi magana siyasa tsakanin Kirista da Musulmi akwai bambanci?
Wallahi ba mu da bambanci, kowa addinin sa yake yi, mu ba mu zauna muna bambanci tsakanin Kristan da Musulmi ba, a mu Ghana ba mu da wannan, mu tana tafiya ne da uwa ka da uwa da uba da kowa dai mai addini, kowa je addini.
Sunana Abdul Wahab Balasu, dan Ghana ne mazauna Ibadan. Zabin da za a yi kasan Ghana ne, muna fata musu ayi zabin lafiya, babu tashin hankali, babu wani abin ga duk wanda ya ruki duka muna bayan shi, samu yi amsaya duk abin da yake muke nema gana duka mu samu, kowa ya samu yi kakin gudugudu na shi.
To wanda ya ci zabe ka yarda?
A duk wanda ya ci zabe za mu yarda.
To da me ne hake son wanda ya ci zabe yayi ma a matsayin ka na dan Ghana mai zama a Najeriya?
Abubuwan nan da muke nema ayi muna, ina da yawa ma, mun da muke zama nan gaggashi nan yanzu muna zama ne ba aiki, mu duka kowa na fama yanda yake abin ga ni dan bako ne, yanzu haka ga abu ko yanzu haka ana wuta, ina ciki ma da zabin da muke fata duk inda za a yi zo wanda zai kwantar da mahan hankali a can bukun nan, don buganin buga kan nan ba zai kare heri ba kuma bai kawo ci gaba.
To dawa ne ake wannan buga wutar?
Magana sarar sai wata ne shi ya kawo ga wahala, muna faman duk wani shugaban kasan da zai zo ya saya ya kashe wanga wutar nan.
Sunana Ahmadu Isa ni dan Ghana ne, insha Allah fata na ne zaben da za a yi Ghana ubangijin Allah ya zaban mana mafi alheri, wanda zai zo ya zauna kasan nan mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ba mu shi kowani irin kabila ne, kowani addini ne, wanda zai zo ya ji tausayin mutane da talakawan kasan nan, shi muke mafata Allah ya bashi nasara. Mu talakawan kasan Ghana aiki ya shigo a Ghana, mu mazaunin Najeriya mu tattara mu koma Ghana mu je mu kama harkokin mu.
Sunana Al-Hassan Nuriya, ni yar Ghana ce amma ina zama nan Najeriya. Fata na shine ina son kowa a Ghana a gyara muna gari, a neman mu mata al'umma Ghana a neman musu aiki na gari, yara su samu makarantar zuwa, kowa ya samu saukin rayuwa.
Sunana Jara Musa Zakari, muna dan dai fatan alheri dai, kowa na neman zaman lafiya daga kasa. kesa duk wanda Allah ya sa yi hau Allah ya tabbatar mai da alheri kuma yaran makaranta school fees suna da yawa a rage musu hanyoyin wurin a gyara kaya kuma da ya sata kuma ai kokari dai a rage kudin kayan ma
idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa ne za a yi zaben shugaban kasar Ghana inda jam'iyyu sama da 10 ke fafatawa ciki har da mataimakin shugaban kasar Ghana wanda kuma musulmi ne Hassan Umar Tambuwal murera Amurka daga Ibadan a Nigeria
to abeda na Tambuwal kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga shirin mu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a shirin na wannan mako zamu nazari ne akan rundunar sojojin saman Najeriya wacce a wannan mako ta gudanar da wani babban taro a karo na farko a birnin Abuja da aka cimma wasu ƙarin matakai na ƙarfafa tare da inganta rundunar don ci gaba da samar da tsaro a cikin ƙasa madalla da yake gabatar da jawabi babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Hassan Bala Abubakar ya karin haske akan yadda suke ci gaba da samun sabbin jiragen yaki don kara karfafa tsaro a cikin kasar sannan ana
Nigerian Air Force has witnessed remarkable renaissance evident in the renewal of our aircraft fleet and enhanced operational readiness
Yace rundunar sojojin saman Najeriya na samun gaggarman ci gaba na samun karin jirage don kara fuskantar kalubalen tsaro a cikin shekara ɗaya kacal mun samu manyan jirage guda 12 da suka haɗar da samfarin King Air guda 2 Diamond 52 guda 4 312 attack helicopter guda 4 Augusta 109 tracker helicopter guda 2 sannan kafin karshen wannan shekara kuma rundunar sojojin saman har yanzu tana saran karbar wasu jirage guda 2 masu sokar ungulu samfarin 2T13 da kuma kalon wani samfarin 360 sannan badi idan Allah ya kai mu ana sake saran samun wasu samfarin da hakan ke nufin cewa a cikin shekaru uku kacal sojojin saman Najeriya sun samu jirage 64
this makes a total of 64 brand new aircraft in about 3 years.
Da yake a baya an sha samun yanayin da hararen jiragen yaki ke rutsawa da fararen hula babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Hassan Bala Abubakar ya ce suna daukar kwararren matakai to ko waɗannan matakai ne waɗannan
some of these protective measures include the strict adherence to targeting cycle and use of precision guided munitions
yace wasu daga cikin matakan nan sun haɗar da bin ka'idoji sau da kafa na haddade inda za a ke kai harhare ta sama da kuma yin amfani da makaman da ke dira akan ainihin inda aka harba su sannan ana ci gaba da aiki da sauran abokan aiki a mataki irin na ƙasa da ƙasa kamar rundunonin sojin sama na Amurka da Burtaniya wurin fahimtar sabbin ka'idoji da salon aiki na zamani sannan ana kokarin tsara yadda za ke kaucewa rutsawa da fararen hula yayin da ake kai farmaki ta sama kuma a baki ɗayan wannan shekara ba samu hatsarin jirgi ko gura ɗaya ba wanda hakan ke nuna irin nasarar da ake samu kenan
to manage and mitigate civilian harm resulting from air operations
akan karin jirage da wannan runduna ta sojin saman Najeriya ta yi masanin tsaro Air Commodore Babagama mai ritaya ya ce wannan ba ko shakka zai taimaka gaya
abu ne mai kyau abun murna ne wanda yau rundunar sojojin sama sun samu jirage na yaki cikin shekara uku guda 64 kamar yadda shi shugaban rundunar sojojin sama na Najeriya ya yi bayani Air Marshal Hassan Bala Abubakar kwarai da gaske wannan ya nuna maka cewa rundunar sojojin sama a shirye take ta yi yaƙi da 'yan ta'adda dalili kuwa shine a yau idan ka duba duk duniya abinda ake amfani da shi yanzu a sha'anin yaki da kamar da ƴan ta'adda da sauran abubuwa na rashin tsaro a ƙasashe a duniya shine ana amfani da air power wato ƙarfi na sojojin sama domin aiki da jirage masu yaki da waɗannan ƴan ta'adda wannan abun murna ne abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma ya nuna maka cewa a shirye muke tsaf akan cewa rundunar sojojin sama tana nan tana kokari tana bada gudumawa domin yaki da waɗannan ƴan ta'adda a yau ba za ka taba yaki da waɗannan ƴan ta'adda ba matukar baka da waɗannan jiragen yaki kuma abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abun ai murna ne kuma muna musu fatan alheri muna musu lali
akan kuma alakar aiki da rundunar sojojin saman Najeriya ke kullawa da manyan kasashe irin su Amurka da Burtaniya Eya Komodo Babagamawa na mai cewa
na biyu rundunar sojojin sama tana collaboration wato hada kai da rundunoni na Amerika, Burtaniya da sauran kasashe wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske musamman kasashen da suka ci gaba irin su Amerika, irin su Burtaniya game da abubuwa na tsaro, abubuwa na training, abubuwa na samar da waɗannan jirage a samfari na yaki wanda su ake amfani da su a duniya a yanzu. Wannan abu yana da amfani kwarai da gaske saboda a hakan za a samu ci gaba, za a samu fahimtar juna, za a samu sanin makaman aiki. Saboda haka wannan abun aiwa murna ne a rundunar sojojin sama ta Najeriya. Kuma wannan abu yana da kyau kwarai da gaske kuma muna musu fatan alheri kuma a yanzu inda muke ga abubuwa ke tafiya da nasarori da suke samu da kakkabo waɗannan ƴan ta'adda. Wannan ya nuna maka cewa insha Allah cikin lokaci kaɗan waɗannan masifu da bala'i da suke tabbace mu a ƙasashen mu da kuma ƙasashen da suke kwafta da mu insha Allah abubuwa za su zo ƙarshe. Allah mu dai abin da muke faɗi anan shine Allah ya taimake su Allah ya ba su sa'a kuma muna musu fatan alheri domin irin waɗannan ayyuka suna buƙatan addu'a suna buƙatan a ƙara musu ƙarfin gwiwa suna buƙatan a ba su shawarwari kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya kuma insha Allah za a samu nasara.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauci sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma lokaci yayi da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambaya akan dukkan mawdu'in da mai kira ya zaba. To da alamu mun samu kira mu fita na farko daga Katsina wake kan layi daga Katsina.
Yau an da isa barka da aiki.
Barkan mu dai.
Sunana Al-Aman Kabir bayan dai a wata matasa dan kungiyar muryar matasan Afirka.
To me ke tafai da kai Al-Amin?
Yau wato ni zan yi bayani ne dangane da irin rashin aikin yi da ya mami yawa a jihar Katsina.
Haka.
Musamman mu matasa. Muna kira ga gwamnan jihar Katsina Malam Dukwarada da ya taimaka ya gaggauta ya samar mana aiki da sana'a sosai yanzu irin ya tsara sosai. Kuma gwamnatin tarayya ita ma ta haddu da tsarin ba da bashi amma 'ya'yan talakawa ba mu amfana da irin wannan sosai kuma wurin zaɓe mun ba malam duka raɗa ƙuri'un mu sosai amma har yanzu shiru muke bi. Na gode an ta aisha Allah ma
alkawari. To muna fata wannan kira taka ta isa inda ya kamata yanzu kuma sai jihar Adamawa wa muka samu daga Adamawa.
Na'am assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me ke tafe da kai a yau?
Eh kina na kai mu da dake karamar kuma na zalo jihar Adamawa.
To me yau ra'ayinka ne na kanka? Me ke tafe da kai?
Ai na da da Allah muna roƙon mai girma gwamnatin jihar Adamawa Alhaji Ahmad Umar Kuntiri.
Eh.
Don Allah shi ke gari ya ina magana da jami'an sojojin da suke a kamar kumar ma ba
da
suna cin zarafi suna cin zarafi ne mutanen kawai su tare su ke wani cikin dare a hannayen mu gaskiya muna cin wahala ba karan ba hannayen
To muna fata wanda aka yi kiran domin shi ya ji. Yanzu kuma za mu koma jihar Katsina wa muke wake kan layi daga Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kuna magana da shugaba Iliya ne kan tije shayi ga kin da raja a Katsina.
To muna gaisuwa mallam shugaba me ke tafa da kai?
Eh, haƙe ka mu kiran da muke da wuce na lokacin sani ne yanzu.
Haka.
To masu ajiye ciyawa kan gida ko kuma cikin gida ko kuma a aike wasu itatuwa haka ana jin wuta a bar su wuta tana ci a kan titi ko kuma a cikin ɗaki.
Na'am.
To irin wannan ne muke kira jiya ga mijinta ya rika kaba-kaba da wuta dai lokacin sanyi ne yanzu.
Na'am, na'am. To mun gode.
Muna yaba muku da aikin da muna godiya Allah ta kadar kai.
Mun gode sosai. Yanzu daga jihar Katsina za mu koma jihar Sokoto. Wake kan layi daga Sokoto.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, sunan na Abdulrashid Jola Musa Barba.
To mallam Abdulrashid me ke tafa da kai a yau?
Ah, abin da ke tafa ne abin biyu na daya ina ya yawa al'umma Ghana fatan alheri Allah ya ba su shugaba na kai.
Amin.
Ah, na biyu ina kira ga muna ba da kidiya an kungila da ke aikin NEPA ita NEPA ta gurba wadda mun samu sama da shekara. Ba wata nefa ya soma aiki a gudubawa yanzu ya gudu ba mu ganin shi
amma kana da tabbaci guduwa yi
eh to guduwa yi ma sai an samu sama ga wata daya idan nefa a gudubawa a kashi daya bisa hudu ko in ce kashi daya bisa uku annan gudu dai aka huta gaba daya mun yin gudubawa ba huta kuma an ga ne ma yi magana shi wannan kira inda yake kuna kira da dawo san muna aikin da aka sashi da aikin al'umma ne.
Kuma na Rashid muna fata wanda kai kiran domin shi ya ji kuma yanzu daga jihar Sokoto za mu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wa muka samu akan layi.
Eh assalamu alaikum kullu barkanki da wuni.
Barkamu dai wake kan layi.
To maki Allah kai kina tare da mai sauraron ku a yau da kullum Usman dan Fulani anguwar rana da ke nan babban birnin tarayya Abuja.
To mallam Usman me ke tafi da kai a yau ra'ayi ne na kanka?
To alhamdulillah da farko dai ina miƙa godiya ga shugaban wannan gidan radio gaskiya to ina miƙa babban bara ga shugaban ƙasarmu na Najeriya. Wato Bola Ahmed Tinubu to Allah anguwar rana muna buƙatar makaranta da ruwan sha. Gaba ɗaya Allah ubangiji ya sa kokarna ya kai ni
nan ba ku da makaranta kenan ba taba yin makaranta a wurin ba
na'am
ba taba ba ku da makaranta anan sam
wallahi ba mu da makaranta wallahi
to muna fata wannan kira ta kai ga kunnuwan waɗanda suka dace su ji daga birnin tarayya Abuja kuma za mu koma jihar Kebbi wake kan layi daga Kebbi.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Me ji? Ina injiniya Usman Bubute ina kira daga Argungu jihar Kebbi Najeriya.
To injiniya Usman me ke tafa da kai a yau?
Abin da ke tare da ni ina son in ja kunne da kuma ba da shawara ga ainihin shugabannin mu yan siyasa da kuma shugabannin tsaro na Najeriya gaba ɗaya.
Na'am.
Na cewa ainihin yanayin tsaron da ainihin yake kai wa Najeriya. Ainihin akwai waɗanda ya zama na suke nuna cewa akwai waɗansu jami'an tsaro waɗanda ke da ra'ayi da waɗannan irin abubuwa kamar suna ribanta waɗannan abubuwan to ina yi musu
jira wannan zargi kake yi ko kuma kana da hujja
gari da suke faɗi ai ba ni ne ke faɗi ba gari da muka ji suna faɗi ko ga media suke faɗi na cewa ainihin akwai waɗanda ke ribanta ainihin a so a ba da kuɗi a so makamai
menene kirata ka a takaice
abinda ake kira na gare su wanda su fa in yanzu suna ganin da ciyawa suna da wajaman tsaron da a tare da su waɗannan rashin tsaron bai sa ko su san zuwa gaba aje mulki na gasu su koma ƙauyukan su zamna to a kare su kuma abin nan da sun kace gyarawa sai ya ce shi da iyalin
su. To muna fata waɗanda kai kiran domin su sun sakon ya kai gare su daga jihar Kebbi kuma za mu koma Kwantagora wake kan layi daga Kwantagora.
Aja Aisha kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya ne gero barka da wannan ke tafa da kai.
Watum Hajji Aisha, watum ina kira ga ƴan majalisar tarayya, wallahi su ji kai ta yanzu, kada wanda ya saba dokan nan ta haraji hannu, ko mutum ya saba dokan nan ta haraji hannu, lamu ya mai ruwan duwatsu.
Na'am.
Dan haka
amma injiniya ruwan duwatsu ba kamar yanzu an dauki hukunci a hannu ba kenan.
A to Hajji Aisha ai in suka samu dokan nan hannu to akwai matsala saboda duk akan talaka ta rika kariya. Sannan kuma ina kira ga gwamnonin Najeriya su ji tsoron Allah. To tausaya ba talaka ba gwamna ya kama jerin gwaro da mota sama da 40 waɗanda kowace mota ta kai miliyan 80 ga talakawa cikin wahala ba tsaro ga yunwa ga talauci.
To muna
gwamnonin Najeriya su ji tsoron Allah.
Muna godiya da
majalisa ta kokarin sa ba dokan nan ta haraji.
To muna fata waɗanda kai kiran nan domin su sun ji kuma muna godiya da gudunmawan da ka bayar daga Kwanta Gora kuma za mu koma jihar Kebbi. Wake kan layi.
Assalamu alaikum Hajiya, kina tare da Dan Asad mai fata daga nan Yauri jihar Kebbi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Dan Asad.
Ina so in miki sako na zuwa ga hadiman shugaban kasa.
Haka.
Gaskiya don Allah don Annabi adi da wannan sako na zuwa gare su. Tallafin man fetur din nan da Tinubu ya janye don Allah ya maida shi. Saboda wallahi tallahi tallafin man nan ya shafi rayuwar duka dan Najeriya. Akwai tsadan ya haifar da tsadan rayuwa, ya haifar da talauci da rashin aikin yi da yunwa. Ana kwama a yini da yunwa, a kwana da yunwa, ana cin abinci sau uku a gida can kamin ya zama shugaban kasa. Yanzu an ci sau guda ma a yi arziki. Wallahi wahala ta yawa don Allah don Annabi a taimaka a yi da sakon ganawa zuwa ga shugaban
kasa. Wani irin tallafi kake so?
Tallafi na man fetur da aka cire.
Me kake so?
Kamin Tinubu ya cire tallafin nan daga Yauri zuwa Sokoto ana ɗauka mota 2,500 yanzu 10,000 ne.
To da alamu mun rasa wannan layi, muna matukar godiya ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira da waɗanda suka yi niyya amma ba su samu dama ba. Za mu sake ba ku dama idan Allah ya kai mu gobe.
Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba, miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sahihan bayanai na rediyo, talabijin da shafukan juniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da juniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannun ku.
Shin Adalla, kafin mu sallama da ku ga Sir Filu ya dawo da labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, shugaban jam'iyyar People Power Party PPP mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon baya da dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk-yeol, wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya, wanda masu sharhi suka ce ana ƙara samun damar tsige shi saboda gazawar da yake na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soji. Wasu jerin raunuka da aka samu a kwalwa da wasu munanan cututtuka da suka shafi ɗaruruwan jami'an diplomasiyya da jami'an leƙen asirin Amurka kusan aikin wani sabon abokin gaban Amurka ne, a cewar wani sabon rahoto da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka fitar. Waɗanda suka zargi hukumomin leƙen asirin Amurka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya. Cututtukan waɗanda aka fi sani da Havana syndrome, amma waɗanda gwamnatin Amurka ta kira abubuwan da suka faru na rashin lafiya, an fara ba da rahoto a bayanin jama'a tsakanin jami'an diplomasiyya da sauran ma'aikata a ofishin jakadancin Amurka a birnin Havana na ƙasar Cuba a cikin shekarar 2016. Yau Juma'a, wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta amince da wata doka da za ta iya kaiwa ga haramta TikTok a cikin 'yan watanni kaɗan a Amurka.
inda ta yi kakausar suka ga shahararren dandalin sada zumuntan yayin da take fafutukar ganin an caci gaba da wanzuwa a kotun daukar kara ta Amurka.
To masu sauraro da takaitaccen labaran ne kuma za mu kammala shirye-shiryen mu na yinin yau Juma'a sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Latas Creation da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Cedric Franklin daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.